أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله قراتمنا وندلتا في ديوان شهو إبراهيم رضي الله تعالى عنه دمك تكن سير القلب زام تاشي حرف القافي kasancewar harful kafin ba shi da yawa za mu hada shi da harful ra'i guda biyu su mu hada biyu saboda ba su da yawa duka. Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa qadali ya qadil hubbi idiman mata qaba mahabbata da halha shimi wa qadama ba qadali ya qadil hubbi idiman mata qaba mahabbata da hal hashimi wa qad mada shaw yace qadali ya qadil hubbi alqali wanda yake hukunta soyayya shine Allah. Qadali ya hukunta mun mahabbata soyayyar da hal hashimi annabi bahashimin dangi kidiman tintini ya mun wannan hukuncin wa qad mada kuma wannan hukuncin ya riga da ya zartu a kowane mutum wallahu kalaka kuma mata amalu duk aikin da kaga mutun yana yi to halarar Allah ita ce ta hukunta masa wannan aikin zai ci gaba da yi a rayuwarsa sai dai saboda yin ladabi wa Allah idan abu marar kyau ne sai ka ce kai ka jawa kanka ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin da ya same ka mai kyau to daga Allah ne saboda yi wa Allah ladabi wa ma asabaka min sayyi'atin fa mummuna abu fa in ya same ka so fa min nafsika to daga kanka ne amma komai daga Allah ne kul kullun min indillah komai daga Allah ne to saboda yi wa Allah halar Allah ladabi to in abu marar kyau ne sai ka ce kanka in mai kyau ne kuma sai ka ce Allah ne yayi kuma an ka kalli siyaqat na alqur'ani dai haka suke fada sai ka ji annabi Ibrahim yana cewa wallazi huwa yu'imani wa yasqin Allah shi yake ciyar da ni yake shayar da ni Allah shi yake bani kaza in ya gama lissafin abubuwan da Allah ya ba yake bashi sai ya ce wa iza marirtu idan nayi jinya nayi rashin lafiya bai ce idan Allah ya sanya min jinya ba saboda yi wa Allah ladabi to saboda haka duk wani aiki da kaga mutun yana yi to a haƙiƙanin lamari Allah ne ya hukunta mar wannan abu amma abin da yasa baka ce da rika ce Allah ne ya hukunta masa ba saboda yi wa Allah ladabi saboda yi wa halar Allah ladabi kuma ita duniya Allah ya shimfida ta ne a bisa shimfida ta shari'a mutum ba zai yi laifi a kamo shi za a hukunta shi sai Allah ne ya hukunta mun ba ai Allah ne yasa ni nayi in kai laifi aka zo za a hukunta ka ce ai Allah ne yasa ni nayi a ce to alhamdulillah madalla ai ka da hukuncin Allah eh to sai a dauko qur'ani sai a ce to nan ma Allah ne ya ce mu maka kaza in kisan kai mutun yayi sai a ce wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi in ido ya taba sai a ce wal aina bil aini in hanci ya taba sai a ce wal anfa bil anfi in kunne ya taba sai a ce wal luzni bil luzni in haquri ya taba sai a ce was sunna bis sunni in rauni wani ya ce wal jiruha qisas in sata mutun yayi sai ai Allah ne yasa ne sata da Allah bai ga dama ba da ba zan yi sata bai a ce Allah sarki to Allah ne yadda eh to saurara ka ji abin da Allah ya ce tunda dai ka yadda da Allah ai kai rigima da kai babu ba wahala Allah ce wasariku wasarikatu faqdu aydihuma jazaan bima kasabana kana min Allah to haka ne to komai abin da dan adam suke aikatawa to haqiqani Allah ne yawa amma kuma saboda duniya an shimfida ta ne amma auri na a shimfida ta shari'a to mutum ba zai yi wani abin da ba daidai bai ce ai Allah ne ya sa shi saboda haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nahu yace halarar Allah tintini daman ta zabe shi ta hukunta shi ne akan shi in yazo duniya duka abin da zai yi soyayyar annabi zai yi da yi wa annabi hidima shine qadali ya qadil hubbi qadil hubbi alqali wanda yake hukunta soyayya eh qadil hubbi alqalin da yake hukunta soyayya eh qadil hubbi alqalin da yake hukunta soyayya kaba ya hukunta mun mahabbata da al-Hashimi san annabi Bahashiman dangi kidiman tintini wa kadmara wannan hukuncin ya riga da ya zartu babu canji fa ahabbtu tahal mus da fa bi dabi'ati wa qad zada hubbi am bada kamilan rida fa ahabbtu tahal mustafa bi dabi'ati wa qad zada hubbi am bada kamilan rida shehu radiyallahu ta'ala yace fa ahabbtuhu fa ahabbtu haqiqa na so daha annabi mai suna daha mustafa wanda yake zababban Allah bi dabi'ati da dabi'ata ni da mun dabi'ata tunda in tashi ba abin da take so sai annabi ita haka dabi'a take kawai ka tashi kai kana son wane shikenan haka dabi'ar take mai wane maka mai wane maka mai ya baka kai baka sani ba kawai dai ka tashi kai kana son sa shehu radiyallahu ta'ala ce fa ahabbtu dahal mustafa na su annabi daha al mustafa zabban Allah bi dabi'ati da dabi'ata shine kamar yadda yake fada dai can baya atani hawahu qabla an a'rifa al hawa a lokacin da shehu ya fara san annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka zo ka same ka ce shehu kana san annabi to me annabin ya maka me ya baka a kawai shi haka kawai tun da ya taso da man dabi'ar sa annabi take so kaji babban mukami fa wa qad haqiqa zada hubbi soyayya ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta karu an bada kamila lokacin da annabi ya bayyana a matsayin cikakke rida kuma yaddan Allah da na fara karatu na san me annabi ya mun to anan kuma sai soyayya ta karu kaga nan fa hanubi ne na soyayya wannan soyayya da yake na dabi'a tun bai ma san me annabin ya bashi ba daga baya kuma da ya tashi ya girma yayi ilimi sai gano ai annabi shi ya mana kaza shi ya mana kaza shi ya mana kaza to wannan abin kuma sai ya ƙara soyayya dewa za a ga ya musu ne a ce annabi ya ma kaza ya ma kaza sai ya fara san annabin amma shi shehu yace to tintini da in taso da man dabi'a ta annabi nake so dan taso kuma in gagga abubuwan da annabi ya mana ga abin da yake mana gashi kuma duk gashi 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 to wannan abin sai ta ƙara soyayya shine fa ahabbtu dahal mustafa naso annabi zababban Allah a bi dabi'ati da dabi'ata wa qad zada hubbi haqiqa soyayya ta ga annabi ta karu an bada kamilan lokacin da naga annabi ya bayyana a matsayin kamili cikakke rida wanda kuma yake yaddan Allah da annabi ya bayyana a matsayin cikakke kamili yardadde wanda za a amince da shi to wani abin sai kara mun soyayya fa ahabbtuhu qidman fa ahabbtuhu ma dimtu hayyan wa innani liyal hubbi hatta yam siyal jafanu magumada wa ahabbtuhu qidman wa ahabbtuhu hayy ma dumtu hayyan wa innani liyal hubbu hatta yam siyal jafanu magumada wa ahabbtuhu naso annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa ahabbtuhu ina san annabi ma dumtu hayyan matakar ina rayi wa innani liyal hubbu haqiqa liyal hubbu haqiqa wa innani haqiqa ni liyal hubbu soyayyar annabi ta tabbata gare ni ba gudu ba ja da baya hatta yumsir jafnu har lokacin da za a shafe min idona mugmada ana mai rintsa wannan idan shine lokacin da na mutu idan mutun ya mutu idanansa suka dan bubbude suka gwale ai ana dan sa ruwa a dan sa ruwa a jika hannu sai a zo a shafa a fuskar sai a dan shafa wa idan su dan yi laushi sai a jawo sai a rufe wannan idanuwan kare da shar'a ta sa tattace ai yawanci mutum ya mutu zaga idanuwansa sun bude to za a dan sa ruwa dan shafe idanuwan to shine shehu bara radiyallahu ta'ala yace wa ahabbtuhu ina san annabi ma dum ta hayyan matakar ina rayi wa innani haqiqa ni liyal hubbu soyayyar annabi ta tabbata gare ni hatta yum siyal jafnu har lokacin da za a shafe idanuwana a rike su mugmada a rintse min idanuwa shine har lokacin da zan mutu bazan daina san annabi ba walim la wa rabbun nasi durran yuhibbuhu wa abahu hatta ada anhu mufawwada walim la wa rabbun nasi durran yuhibbuhu wa adahu hatta ada anhu mufawwada walim la me yasa bazan yi ta san annabi ba har zuwa lokacin da za a je abin nan a kabari walim la me yasa bazan yi tauyin wannan aikin ba wa rabbun nasi ubangijin mutane wanda ya halitta mutane durran gaba daya yuhibbuhu to shi ma yana san sa ubangijin da yayi shi ma yana san sa to yaya kuma mu da muke nema kuma a gurin sa wa adahu Allah yayi ta bashi kyauta yayi ta bashi kyauta hatta ada anhu har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance anhu a gurin Allah mufawwada Allah ya fawwala masa dukkanin al'amuransa shi ma nan mufawwada wawdin da fataha yafi kyau in an ce mufawwada wanda Allah ya fawwala wa al'amuransa in an ce mufawwida kuma wanda ya fawwala wa Allah al'amarin in an ce mufawwada Allah ne ya mika wa annabi gabaɗaya al'amuransa in kuma an ce mufawwida shi annabin ne ya mika wa Allah al'amarin to a wannan siyakin mufawwada din yafi kyau Allah sai da ya mika masa komai Allah ya bashi lamarin yace duk abin da kaga dama kai in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sai Allah ya ce ni na fada wa mayan duku anil hawa in huwa illa wahayyuha in annabi ya jifa sai Allah ya ce wa maramaita izramaita walakin Allah harama idan ka gaisa da annabi sai Allah ya ce innal ladzina yabayunaka innama yabayuna Allah yadullahi fawqa aydihim haka hatta shari'a in tazo in Allah ya ga dama sai ya ce fa hukum bainan nas bima araqalla ya rasulullahi kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai duk abin da kake ga yayi to ka zartar na yarda to shine saboda haka mufawwada wawdin da fataha yafi kyau eh walim la me yasa bazan so annabi sallallahu alaihi wasallam wa rabbun nas ubangijin mutane durran gaba da yuhibbu yana san sa wa a'dahu kuma Allah yayi ta bashi kyauta hatta ada har sai da annabi ya kasance anhu a gurin Allah mufawwada Allah ya mika masa al'amura gaba daya yayi abin da yake so kuma sai da zaka gane cewa mufawwada da wawdin da fataha yafi kyau to ka kalli siyakin kasa eh faman baya al-muktara baya rabbana wa zalika hukmun fil awamiri wal qada faman baya al-muktara baya rabbana wa zalika hukmun fil awamiri wal qada faman baya al-muktara duk wanda ya mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya mubaya wa annabi ya mika wa al-amrun sa annabi baya rabbana to hakika yayi wa Allah ne mubaya yayi mubaya wa ne wa rabb wa Allah innal ladzina yabayunaka innama yabayuna Allah hakina faman baya al-muktara duk wanda ya annabi mubaya duk wanda ya annabi mubaya baya rabbana to yayi ubangiji ne mubaya wa zalika hukmu wannan kuma hukuncin fa haka yake fil awamiri a cikin umarni man yadi rasul faqad aba Allah duk wanda ya bi annabi to ya bi Allah shi yasa shi yace wa zalika hukmu wannan ba hukuncin haka yake fil awamiri a cikin umarni duk abin da ka ba wa annabi kai wa annabi in ka ba annabi ka ba Allah in ka so annabi ka so Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni eh shine wazalika hukumu wannan hukunci yake fa haka yake fil awamir a cikin umarni wal qada yace kai har a cikin hukunci ma in kai da hukuncin annabi kai da hukuncin Allah shine wazalika hukumu wannan hukunci yake fil awamiri a cikin umarni wal qada da kuma hukunci duk abin da annabi ya zartar to Allah ne ya zartar eh tazakkartu muktaral kala ikimau hinan lada libiyal garwa wa ardabi ma qada تذكرت مختار الكلائك موهنا لدى ليبيا غرا وارضى بما قضى شيخ رضي الله عنه يتي من تذكرت ناتنتنا مختار الكلائك زاببي a cikin halittu akwai bugun da wanda suke cewa tazakkarta tazakkartu ta din da rufu aya fike tazakkartu muktar alkalaiki natina zababban halittun Allah mauhinan tsakiyar dare lada libiya lokacin da naje libiya algarra wacce libiya take mai haske tsakiyar dare sai na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine tazakkarta muktaral kalaiki mauhina na tuna zababbe a cikin halittun Allah mauhinan tsakiyar dare lada libiyal garra a cikin libiya wacce take mai haske wa arda kuma na yadda bi ma qaba da hukuncin da Allah ya zartar eh bi lailati mi'rajir rasuli fahajali dafa ina minha ar tajil fawza war rida bi lailati mi'rajir rasuli fahajali dafa ina minha ar tajil fawza war rida shehu radiyallahu ta'ala yace bi lailati mi'rajir rasuli adaran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mi'raji lokacin da 27 ga watan rajab ta zo sai nake tunanin inke cewa ikon Allah ashe fa a irin wannan rana rana mai kamar ta yau 27 ga watan Rajab annabi yayi mi'raji shehu radiyallahu ta'ala wannan tuna wannan daren sai ya hana shehu Ibrahim barci kuma ashe haka abubuwan suke akwai bayin Allah wanda idan wannan daren ma yazo suka raya shi wasu da zikirori wasu da karatun alqur'ani wasu ma da tarihin annabi wasu ma tarihin isra'i da mi'rajin to kaji shehu yace bilailati mi'rajir rasuli a daren da annabi yayi mi'raji ne fahajali da fa'ina abubuwan da suka buye a cikin zuciyata fahajali sai suka motsa min minha na wannan soyayya artajil fauda ina neman na samu rabo a gurin Allah warida ina neman na samu yardar Allah minha saboda wannan san da nake wa annabi wida duka yurhini abitu mu'arraqan wa qad shaba faudi wa walil hubbi ma anqada wida duka yurhini abitu mu'arriqan wa qad shaba faudi wa walil hubbu manqada Shehu radiyallahu anhu yace wida duka soyayyarka wi wadin da kisra akwai bugun da yake mai fataha wida duka soyayyarka ya rasulullahi yulhini ita ce take dauke min hankali abitu har na kwana mu'arraqan na kasa barci shi ma nan mu'arraqan radin da fataha mu'arraqan sai na kwana na kasa barci wa qarisha ba faudi hakika duka saje na yayi furfura wahawa lil hubb manqaba amma duk da haka soyayya bata kare ba gashi na tsufa amma dadin ne ritaya amma har yanzu ban yi ritaya ba shine wa qarisha ba faudi hakika saje na yayi furfura wa hawalil hubb manqaba kuma soyayya bata kare ba mana ban yi ritaya na daina wannan aikin na soyayya ba lakallahu la ulfa li ahadika nasiyan fa ahada aminillahi rabb aminillahi rabbi lanartaba lakallahu la ulfa li ahadika nasiyan fa ahada aminillahi rabbi lanartaba lakallahu ya rasulullahi lakallahu Allah ya ishe ka Allah ma naka ne Allah ma goyen bayan kaiki shine lakallahu Allah ma goyen bayan kaiki a cikin dukkan al'amuranka la ulfa ba za a same ni ba nasiyin ina mai mantawa li ahadika ga alƙawarinka ya rasulullah dama ayyamaha alƙawari ko lakawanan lakal ahadi minni ya rasul fa innani uhibbuka hatta hina fil qabri udfan shau ya gaya mana cewa yayi wa alƙawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kullun yana cikin soyayya har lokacin da za a je a tauni karami a binne shi to lakallahu ya rasulullahi Allah ma naka ne Allah ma goyen bayan kai ke la ulfa ba za a taba samu na ba nasiyan wai ina manta da ahadika ga alƙawarin nan da na maka na soyayya cewa har sai an bude kasa an sani fa ahada rasulullahi fa ahada aminillahi rabbiya ubangiji rabbi ubangiji na lanartaba ya yarde mana fa ahada aminillahi da alƙawarin annabu amintaccen Allah shi ma fa ahada daldin da fataha rabbiya rabbi ubangiji na lanartaba ya yarde mana fa ahada rasulullahi alƙawarin annabi ahada aminillahi alƙawarin amintaccen Allah jazallahu shaykan ka danili widadihi jaza akariman ni'ima shaykan wa murtada jazallahu shaykan qadani liwidadihi jaza akariman ni'ima shaykan wa murtada jazallahu shaykan Allah ya saka wa shehi na shine shehu abdullahi mahaifinsa kenan qadani wannan shehin na shehu abdullahi qadani shine ya jagorance ni liwidadihi ya kaina cikin san annabi tunda in taso yake ce min annabi kaza har na tashi da abin ni ma na fara soyayyar ban ma san lokacin da soyayyar ta shige ni ba jazallahu shaykan Allah saka wannan shehin nawa qadani wanda ya jagorance ni liwidadihi ga soyayyarsa kaga kalubalen iyaye kenan ko kalubalen iyaye aqidar ka mai kyau ta musulunci ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san bayin Allah kai maza ka cusa wa yaranka tun suna kanana abin haushi abin takeici wasu wuraren in ka je wajen wazifa sai ka samu duk dattawa ne suke wazifa wani ma da kirki tashi da kirki zama ina ƴaƴansa suke ana zikirin juma'a dattijo yana wajen zikirin juma'a mai zama da kirki tashi da kir ƴaƴansa suna filin ball wannan abun akwai ban taushi sai akwai ban haushi kuma duk duniya ba wani mai addinin da yake da sakaci kamar batijjani na lissafo naga ba mutum mai sakaci kamar sa idan ka kalli abokan zaman mu wanda malaman mu suke bada misali suke cewa wanda muke hannun dama ka san abokan zaman mu yan dariga guda biyu ne akwai na hannun dama akwai na hannun hagu su wahabiyawa su ne a hannunmu na hagu, su yan shi'a kuma a hannunmu na dama, saboda mun yi muwafaka da su a cikin wasu abubuwa, mun rabu da su kuma a wasu abubuwa. Su kuma wahabiyawa su kuma a hannun hagu suke, su kullun cakalar mu suke, kullun zagi, kullun cin mutunci. To abokan zamanmu na hannun dama su ne yan shi'a. Za ka ga yaro karami, jariri, sabuwar haihuwa, wanda ko sati biyu ba bai yi da haihuwa ba, za ga an ɗauko shi ana muzahara da shi. Yaro tun yana son mangoyo ake muzahara da shi, in ya girma ka isa ka cire masa wannan aqidar, ka isa. Yaro tun yana son mangoyo ake muzahara da shi, har ya girma kuma ka ce kana da wani dadin baki da zaka masa ya daina wannan aqidar. Amma kana batijja ne kana wazifa ɗanka ba yayi, kana batijja ne kana wazifa matarka ba ta yi, kana batijja ne kana wazifa kana wajen zikirin juma'a ƴaƴanka suna gidan bol, ƴaƴanka suna filin bol. Kai wannan abin na fahimce shi matuƙa, kuma wura da dewa da naje na maulidi na koka akan wannan abin sosai. Akwai lokacin da dai da yanzu an gyara, akwai shekarar da naje gidan, naje wajen zikirin, naje wani masallaci zikirin juma'a. Duk da yanzu gaskiya an samu cigaba sosai, an gyara, an samu cigaba gaskiya, amma a shekarar naje wajen zikirin juma'a naga duka dattawa ne tsofi, kusan ni kadai ne yaro a cikinsu, duka dattawa ne tsofi. Lokacin duk da akwai shekaru yarinta da yawa, tunda magana ce ta kusan shekara goma, kaga akwai yarinta sosai. Duk da wannan yarintar naga duka dattawa ana zikirin juma'a, da aka gama zikirin juma'a suna ganin na yaro irin yaro masu karambanin nan, sai yake tambayan ki cewa baba ina ƴaƴanku suke, baba ina, yake cewa baba ina ƴaƴanku suke, in ce ya kamata wannan zikirin juma'a da zai ku rika ɗebo ƴaƴanku kuna sassa gaba. Sai su gani dan karamin yaro ga karambani da rigima daga cikin wani, sai shi haka ne fa abin da yaron nan ya faɗa. Saboda haka gaskiya a gyara. Jazallahu shaykan, Allah ya saka wa shehina da alkhairi. Jazallahu shaykan, Allah saka wa shehina da alkhairi. Kadani wanda shine jagorance ne liwa dadihi ga soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jazaa karimin, Allah ka masa sakamako irin sakamako na mutum mai girma mai karamci. Ka san in babba zai bada abu da yawa yake bayarwa, to irin wannan sakamakon nake masa, nake so Allah ka masa sakamako irin naka na mai karamci. Idan mutum yana da miliyan 1000, in zai yi kyauta, kyautarsa daban da ta mai miliyan 10. In mai miliyan 10 zai yi kyauta, watakila in mai miliyan 3 zai yi kyauta a san bambanci. Mai miliyan 3 zai yi kyauta, watakila mai miliyan 1 shi ma a san bambanci. To Allah ina so in ka tashi wa Shehu Abdullahi shehina kyauta, to ka bashi jazaa karimin kyauta irin ta manya masu daraja. Ni'ima shekan madalla da irin wannan shehi da zai kama ƴaƴansa tun ba san me suke ba, ya tusa su a cikin soyayyar Annabi. Wa murtada, wannan shehi wa murtada wanda yake yarda Allah. Alayka salatullahi summa salamuhu wa alin wa sahbin kull lahum qudwatun nurida. Alayka salatullahi, salatun Allah tabbata gare ka ya Rasulullah. Summa salamuhu, amincin Allah tabbata gare ka ya Rasulullah. Wa alin, wannan salatin ya tabbata ga alayenka. Wa sahbin, da sahabbai kulluhum, dukkaninsu qudwatun, jagorori ne rida wanda suke yardan Allah. Alayka madal ayami ma qala mughramun qada bi qadri hubbi kidiman mata qada. Alayka madal ayami, salatun Allah tabbata gare ka madal ayami, matakar kwanaki. Ma qala mughramun, matakar me begiya ce qabali qadri hubbi. Qadri hubbi alƙalin da yake yanke hukuncin soyayya, qabaliya yayi mun hukunci na soyayya, kidiman tintini hukuncin da aka rubuto tun daga asal cewa zan zo na so Annabi ne. Kidima, kaba, kuma wannan hukuncin ya riga da ya zartu. Za mu haɗa da harfin ra'i, saboda shi ma ba shi da yawa. Ra'aitu sana alha shimiyi talazuzi wani ima malazi fil kudubi wa munkizi. Ra'aitu sana alha shimiyi talazuzi wani ima malazi fil kudubi wa munkizi. Ra'aitu, naga sana alha shimiyi, yaban Annabi wanda yake bahashiman dangi, talazzuzi shine abin da yake sa nake jin dadi. Wa ni'ima malazi, madalla da mafakata, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fil khudubi, a cikin manyan al'amura. Wa munkizi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake tsamar da ni a cikin dukkanin wani al'amari, gagarin al'amari. رجعت به لله جل جلاله وأثنت ظهري عنده وهوجه بذي رجعت به لله جل جلاله وأثنت ظهري عنده وهوجه بذي رجعت به رجعتنا كوما به da Allah lillahi zuwa ga Allah jalla jalaluhu wanda girman sa ya buwaya ko kuma raja'atu na koma bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam lillahi zuwa ga Allah jalla jalaluhu wanda girman sa ya buwaya ko bihi din lamirin ya koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya koma zuwa ga Allah ko wanne karatun zai fita ba zai karye ba wa asanatu zahari na jingira bayana indahu a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hawajihi bihi wanda shine likitana wa hawa jihbizi shine masanin al'amarina jihbizu shine kamar gwani wanda ya san al'amari da yadda lamari ya rikice ya san ta yaya zai bullo masa to wa sanatu zahari inda huna jingina bayana zuwa ga nasala wa hawa jihbizi annabi shine masanina shine kwararre wanda ya san al'amurana da yadda al'amurana suka rikice shi ya san ta ina zai bani mafita fala rabba ghayrullahi la shay'a ghayruhu wa ahmadu babul mus babul lil muhaimin munkizi فلا رب غير الله با وني ubangiji sai Allah wala shay a gairuhu babu komai sai Allah wa ahmadu shi kuma annabi ahmadu babul lil muhaimini kofa ce ta Allah wa munkizi kuma shine yake tsamar da bayi wa as'aluhu nasran azizan mu'azzaran fayarda li aqsa zulli niksona kallazi wa as'aluhu nasran azizan mu'azzaran fayarda li aqsa zulli niksona kallazi Shehu yake mana wa as'aluhu nasaran ya Allah ina roƙonka nasara azizan nasara kuma wacce take buwayayya mu'azzaran halin kasancewa ta Allah kana mai daure min gindi shine mu'azzaran daga izaru ne izaru shine kamar kwarjalle ko a ce mayafin da mutum yake dorawa a kugunsa to mu'azzaran halin kasancewarka kana mai daure min gindi kaga kusan anan siyakin larabawa da siyakin hausa ya zo kusan daya in Bahaushe yace an daure maka gindi to ina ana nufin wai an goyi bayan ka cikin da abin da zaka yi Shehu radiyallahu ta'ala yace mu'azzaran halin kasancewa ta Allah kana mai daure min gindi ka goyi bayan a cikin dukkan al'amari shine mu'azzara ya zama duk wanda inke supporting ya zama su za su yi nasara to kaga Allah ya daure ma gindi kenan wanda kake so da nasara su ne masu nasara wanda kake so su fadi su za su fadi kuma wannan abin da Shehu Ibrahim ya faɗa mun ga haka a aikace sosai ku Allah ya dore wa Shehu Ibrahim gindi kwarai mun gane a aikace sai da zaka gane Allah ya dore wa Shehu Ibrahim gindi ka kalli masoyansa kalli makiyansa kaga waye a bala'i kaga su wane ne tutar addini take hannunsu sai da zaka gane kenan sai da zaka gane Allah ya dore mar gindi duk inda kaje almajiransa da masoyansa jagorancin addini yana hannunsu waɗanda ba masoyansa da mabiyansa ba kuma za ka ga su kullun takalar musulmi suke da fada kullun ai fada a tarwatse wa as'aluhu nasaran ya Allah ina roƙonka nasara azizan nasara ta ke buwayayya mu'azzaran halin kasancewarka ya Allah kana mai daure min gindi a cikin dukkan lamarina fayarda li aqsa zulli fayarda niksona Allah ka halakar da nikson shine fayarda fatarde shine wancan fatarde ko tana al-Qur'ani fayarda niksona niksona mutumin da ake kiransa nikson shine shugaban kasar America na 37 fayarda ya halaka li aqsa zulli a mafi nisan kaskanci kuma Allah ya amsa wa Shehu Ibrahim wannan addu'a kwarai kwa nikson sai da ya rasu da kusan shekara 5 ma tukun Shehu Ibrahim ya wafati kuma kaskancin da Shehu Ibrahim ya kira wa nikson sai da ya same shi yana kan mulki bai gama ba yayi tenuwar farko ya je tenuwar biyu ya shirye wasu abubuwa na rashin gaskiya Allah ya tona asirinsa aka tereransa a duniya aka masa tonan sirri a duniya wanda masoyansa wahe da suka ji kunya da hannun sai dauko takarda ya rubuta resigning ya sauka a mulki saboda ya hadda bala'i yayi karo da Shehu Ibrahim wai kuma duk wanda zaka ji Shehu Ibrahim yana masa munguwar addu'a nan da Shehu Ibrahim bai musu wannan munguwar addu'a an kashe su ba Allah ne san da yanzu mutum miliyan nawa ne suke kristanci mutane ne wanda sun matsawa addinin musulunci wani gurin tsantsar azaba za a gani mutane ba su zama kristanci an zo gari an kashe iyayen yara an bar yara kanana turawa kiristoci makiya addinin musulunci sun dauki wannan yaya ba abin da yaran nan za su sani sai addinin kiristanci abubuwa ne na ban takeici wanda in ka bincika tarihin sai kai kuka in ka bincika tarihin sai kai kuka bala'o'in da shobaran ya gani ya tankara addinin musulunci da ƴaƴan musulmi da abubuwan fa ba ma fa dadi abun ba dadi fayar da Nixon Allah ka halakar da Nixon da aka san zalli ga mafi nisan zalin wannan kaskanci kallazi kamar wanda ya soko ila daril jahim bi su'atin mayaran wadiyanan fa hukumuka nafizi kallazi sai ka dauko karshen baitin kallazi ya soko ka halakar da Nixon kamar yadda ka halakar da allazi wanda ya soko ila daril jahim yake kore mutane zuwa ga gidan jahannama bi su'atin da gaggawa ka tabbatar da ba iya rasa rayuka bane kokarin juyar da mutane musulmi a canza musu addini ne kallazi ya soko kamar wanda yake kore mutane ila daril jahim zuwa ga wutar jahannama bi su'atin kuma da gaggawa fa ake kokarin kore mutane shi kamar ka tambaye wa yace mayaran shine mayar wadiyanin da kuma wanda ake kiransa diyan to hukumika hukuncinka ya Allah na fizi ya zartu akan waɗannan mutanen wa akzi abanan wall alona wa shaddidan alal kufri badashan kai yatim matalazzuzi wa akzi abanan wall alona wa shaddidan alal kufri badashan kai yatim matalazzuzi wa akzi abanan ya Allah ka halakar da aban mutum da kiransa abanan wal alonan Allah ka halakar da wannan kafiri tsinan ne wanda yasa addinin musulunci a gaba yake yada munanan akido wanda ake kiransa alonan wa shaddidan al-kufri Allah ka tsanantawa kafirai batashan kana mai rike su kai yatin mutalazzuzi saboda in samu cikakken jin dadi in ga wadannan da duk Allah ya halakar da su kuma Allah yayi wa shobarayin haka duk cikin wadannan ba daya da kai labari amma duk da haka in zaka bi tarihin abinda suka addinin musulunci sai kai kuka wannan yake nuna mana cewa shobara radiyallahu ta'ala hu shekul islam ne ya damu da musulunci ne gaba daya kaga yanzu fa nafa ba a magana fadarika ba magana fadarika ko wata kungiya ake ko wani abu a'a musuluncin ma tukun kansa a kwato shi wannan shi yake nuna cewa shobara shekul islam ne shi ne na musulunci ba shi ne na dariqa ba musuluncin ma tukun gaba ɗaya tukun amma tsamo shi tukun alayka salatullahi summa salamuhu tuqawwi bi nuril haqqi fid dini ma akzi alayka salatullahi summa salamuhu tuqawwi bi nuril haqqi fid dini ma akzi alayka salatullahi salatu Allah tabata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amin cha Allah tabata gare ka ya rasulullah tuqawwi ma akzi Allah ka karfafa abin da na rike shine addinin musulunci binuril haqqi albarkacin hasken gaskiya fiddini a cikin addini shine annabi sallallahu alaihi wasallam alayka salatullahi summa salamuhu wa mazikjumu alhudi lil bahari fambuzi alayka salatullahi summa salamuhu wa mazikjumu alhudi lil bahari fambuzi alayka salatullahi salatu Allah tabata gare ka rasulullah summa salamu amin cha Allah tabata gare ka rasulullah wa mazik jamu alhudi Allah ka kekke ta taran yahudawa fan bizi Allah ka jefa da su kai wurgi da su lil bahari cikin kogi shi ma fan bizi badin da kisra fan bizi saboda shi fi'ili na baza kaga sulasi ne idan za a mai da shi fi'ili mudari a ce yambuzu kaga ya zamto yaf'ulu kenan to idan kuma za a yi fi'il al-amr da shi sai a ce imbiz to kaga ni to fam bizi kaga imbizi saboda ka badin da kisra badin ba ta samu rufa in ba fi'il mudari zai zama ba to nan ba fi'il mudari bane fi'il al-amr ne amma da siga ta du'aiyya dama an san fi'il al-amr yazo da sigar addu'a to ba za a ce masa fi'il al-amr ba sai a ce masa addu'a to fam bizi Allah kai wurgi da sulil bahari ka waka su cikin kogi ka halakar da su badin da kisra wa tasru wa tansuru kullal muslimina wa tarfa'an lana rayatal islami fi kulli manfazi wa tansuru kullal muslimina wa tarfa'an lana rayatal islami fi kulli manfazi wa tansuru kullal muslimina. Allah bayan ka halakar da wadancan ka kekketa su wanda suke kokarin yada wasu munanan addinan da addinin musulunci ba, to wa tansuru kullal muslimina, Allah ka taimaki dukkanin musulmai. Wa tarfa'an, Allah ka daukaka mana rayatul islami, tuta ta addinin musulunci lana gare mu. Fi kulli manfazi, a cikin dukkanin loko da sako na duniya. Fi kulli manfazi a cikin dukkanin wata mazarta, amma ana nufin fi kulli manfazi a cikin dukkanin loko da sako na duniya, birane da kauyuka da dazuka, ko ina addinin musulunci ya shiga. Waɗannan mutan da zaka bi tarihin su kaji dala biliyan nawa suka kashe wajen yaƙa da addinin kiristanci da munana aqidu da mutun da ya gane kuransa. Alayhi salatullahi summa salamuhu wa min walidi kafi wa shayki wajhi bisi. Alayhi salatullahi summa salamuhu wa min walidi kafi wa shayki wajhi bisi. Salatun Allah da gaisuwar Allah tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min walidi, ya Rasulullah, ina maka wannan gaisuwar ne da salati. Wa min walidi, a madadin mahaifina. Ni nake yin gaisuwa da salatin, amma ina yi ne a madadin mahaifina. Ya zama duk abin da za a ban albarkacin wannan salatin to a ba wa mahaifina, kamar na masa hadiya ne. Wa min walidi, inda za a karanta wa mutum Alkur'ani, a ce Allah ya kai masa ladan. A karanta masa kulhuwa, a ce Allah ya kai masa ladan. A masa salati, a ce Allah ya kai masa ladan. To yaban Annabi shi ya fi cancanta mutum ya yi, ya ce ya sadaukarwa mahaifinsa. To ya Allah, albarkacin wannan salatin da wannan waka da nake wa Annabi. Wa min walidi, ya Rasulullah, ina yi ta a madadin mahaifina. Kafi, wanda wannan mahaifin nawa shi ne kogona wanda yake shiga an fake. Wa sheiki, kuma shi ne shehina wanda ya tarbiyyantar da ni. Wa jihibizi, kuma shi ne ƙwararre wanda ya san lamarina. Shi ne jihibizi, shi ne ƙwararre, shi ne injiniyan da ya tsara ni. Kamar yadda injiniya zai samu fili ko a samu takarda ya tsara gida, ga daki nan, ga ban daki, ga kitchen, ga store, ga falo, to jihibisi, to shi mahaifina shine injiniyan da ya tsara ni wannan rayuwar da kaga ina yi. Dama mahaifina ya tsaro min ita ne, ya bani tarbiyyar da haka daman yake so na yi. To kafi shine kogona, wa sheki shine shehina, wa jihibizi kuma shine ƙwararre injiniyan da ya tsara min rayuwa ta tai kyau. Alayhi ma'al alil kirami wa sahbihi wa tukuzi yahudal qudsi duna munakizi. Alayhi ma'al alil kirami wa sahbihi wa tujza yahudal qudsi duna munakizi. Alayhi ma'al alil kirami, wannan salati ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da iyalansa masu girma. Fatukuzi yahudal qudsi, Allah ka kunyata yahudawan qudus duna munakizi, Allah ka hana wanda zai tsamo su. Shine duna munakizi, ka rasa mai tsamo su, su shiga bala'i, duk duniyar su rasa mai taimakon su. Duna munakizi, su rasa wanda zai tsamo su daga cikin wannan kaskancin da kunyata. Wallahu a'lamu.